sai kuma dubbul qulub fi madahi kashful qulub sallallahu alaihi wasallam, dika daga falalar dan uwanku Muhammad Hafiz Abdullah.